Wasu sabbin shugabannin Afirka da 'yan kasuwa sun buƙaci kawo ƙarshen visa ko izinin shiga ƙasashen Afirka domin sauƙaƙa zirga-zirga da kasuwanci tsakanin nahiyar. A wani taro da suka gudanar na kafa wata ƙungiya mai suna The Afro Champions Club a birnin Lagos, jagoran ƙungiyar kuma attajirin Afirka da ya fi kowa arziki Aliko Dangote ya bayyana dalilin su na kafa wannan ƙungiya.
Magisirin wannan babban taro shine muna so ne mu jawo manya-manyan kamfanuka na Afirka, ba wanda kawai suke yin kasuwanci ko yin kayan masarufi na ƙasarsu ba, wanda yake suna yi a ƙasashe da dama a Afirka, wanda yake kuma suna da ana ganin kyakkyawan cewa za su je ƙasashen waje ba Afirka ba kawai. To irin wannan mudin muka gayyato, mun gayyato su domin mu zauna da mu da su da gwamnati mu haɗa gwiwa mu ga cewa ya za ta zama cewa a taimaka musu domin mu ƙara girmama ƙarfin waɗannan kamfanuka domin su ba mutane aiki, kuma mu riƙa yin kasuwanci tsakanin mu maimakon kaja na ta zancen ba ma yin kasuwanci da muke tsakanin mu kamar kashi 18 ne da kashi 100, kashi 82 muna yi ne da ƙasashen waje. So kamar ba mu riga mun amince da juna ba, na dai kenan. Na biyu kuma mun yi zance batun shiga ƙasashe. Yanzu na je da ni da wani wanda yake da fasfodin America, za a kyale shi shiga irin ƙasashen su South Africa da United States da sauransu, wanda yake ni dan Najeriya dan Afirka ba za a kyale ni in shiga ba. To shi yasa muke so mu matsa musu domin su yi wannan fasfodin da ake tazance, wanda yake shine fasfo din Afirka. In aka yi maka wannan za ka iya zuwa duk wannan ƙasashen. Kamar da kaji na yi bayani a ƙasashen da yake ni nake zuwa, wanda yake sai na yi visa daga cikin 54 ƙasashe wajen guda 36.
A bangaren sa, tsohon shugaban Najeriya Chief Olusegun Obasanjo cewa yayi.
We have got the private sector and the public sector. There are others who probably belong to the financial institutions in Africa. I think we must get them involved, private and the public sector.
Yace bukatar kafa wannan kungiya abin yabawa ne matuka, sai dai akwai bukatar jawo shugabannin hada-hadar kudi na nahiyar domin hada kai da 'yan kasuwa da na gwamnati don samun nasarar wannan kungiya wanda za ta taimaka wajen ciyar da nahiyar gaba. Ana shi jawabi tsohon shugaban Afirka ta Kudu Thabo Mbeki cewa yayi.
And in some African countries, if you hold a U.S. passport or a French passport, you get easier to South Africa than if you have probably a Nigerian passport. How come?
Yace matsalar Afirka na tattare da rashin samun izinin zirga-zirga a tsakanin 'yan nahiyar baki da yadda wasu daga Turai ko Amurka ke samun ɗaukaka fiye da masu fasfo ɗin Afirka ta Kudu ko masu ɗauke da fasfo ɗin Najeriya. Wannan abin dubawa ne cikin hanzari. Wakilin ƙungiyar haɗakan nahiyar Afirka AU wajen wannan taro kuma kwamishinan kasuwanci da cinikayya ambassador Albert Muchanga ya ce nan da watan Janairu shekara mai zuwa ne fasfon kungiyar AU zai fara aiki domin sauƙaƙa zirga-zirga da kuma kawda duk wani shinge a tsakanin 'yan Afirka ta yadda kasuwanci da sauran harkoki na yau da kullum zai bunƙasa cikin hanzari. Babangida Jibrin, murya Amurka daga Lagos.